sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger kuma ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin namu za a ji cewa a Jamhuriyar Niger kungiyar nan da ke fafutukar ganin an tabbatar da haske da adalci a fannin ma'adanan karkashin kasa wato Rotab ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ƙara ɗaukar wasu sabbin matakai da za su baiwa talakawan da aikin shimfiɗa bututun mai zai shafi matsugunansu damar yin rajista a cikin gaggawa domin su samu shiga a cikin sahun waɗanda za su samu diya. A tarayyar Najeriya kuma jam'iyyar adawa a jihar Adamawa ta APC ta zargi gwamnatin jihar da nuna wasu ayyuka da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta aiwatar a jihar da cewa nata ne. Sai dai gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi watsi da wannan zargin. Har yanzu dai a tarayyar Najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda dai da Sanata Elisha Abbo a kan bayyanar shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya Boss Mustapha a gaban majalisar dattawan ƙasar game da batun kuɗaɗen da kwamitinsa ya kashe a yaƙi da cutar ta corona. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana amma dukkaninsu sai fa an saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taronsa a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta ingantu. Putin wanda ya magana ta bakin tafinta shi ma ya bayyana zama a matsayin mai ma'ana, ya ce ba a tada jijiyar wuya ba, ya kuma bayyana shugaban na Amurka a matsayin mutum mai son ci gaba da ƙwarewa da sanin ya kamata kuma gugaggen ɗan siyasa. Bayan zaman fada White House da kuma Kremlin sun fitar da sanarwai masu kama da juna inda suka bayyana cewa ko a lokacin tsamari ƙasashen biyu sun nuna cewa suna iya tafiya tare wajen cimma gurorinsu na ganin sun rage barazanar rikicin makamai da kuma barazanar yakin nukiliya. Dukan gwamnatocin biyu sun ce za su fara tuntuɓa da nufin ganin ɗorewar dangantakarsu. A jawabinsa ga manema labarai, Putin ya ce a matsayinsu na ƙasashe masu ƙarfin nukiliya, Amurka da Rasha suna da haƙƙi na musamman na ganin ɗorewar dangantakarsu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma ɗaukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. Jakadiyar ta ambaci abubuwan da China ta yi da suka hada da ikon fada a ji kan kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya uku da suke jagoranta da kuma amfani da rigakafin COVID-19 wajen matsawa ƙasashe matalauta lamba. Ta yi kira ga 'yan majalisa su ɗauki matakin maido da tasirin Amurka wanda ya ragu ƙarƙashin mulkin Trump. Sama da 'yan majalisa 40 ne suka yi wa jakadiyar tambayoyi a zaman da aka shafe sama da sa'o'i hudu ana yi kan burin gwamnatin Biden da tattaunawa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da dama sun bayyana damuwa dangane da yadda China take kuntatawa musulmi tsiraru a Uyghur da ke lardin Shenzhen mai cin gashin kai. Bayan kammala zaben shugaban ƙasa Amurka da daɗewa da ya janyo barazana ga ma'aikatan zaɓe da kuma waɗansu, jami'an zaben Amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan. Binciken da wata cibiya da ake kira Cibiyar Yaya ta Adalci ta Brandon ta gudanar ta gano cewa ɗaya daga cikin uku na jami'an na zama da fargaba, yayin da mutum ɗaya cikin shida suke bayyana cewa an yi musu barazana sabili da aikinsu. Jami'an zaɓe da dama sun ɗora alhakin kan bayanai marasa tushi da ake yayatawa da kuma yaɗawa a shafukan sada zumunta da ke zargin cewa an tafka magudin zaɓe. da dama sun dora alhakin kan tsohon shugaban kasa Donald Trump wanda suka ce ya rurrute barazanar ta wajen yin zargin cewa an yi masa magudin zabe a watan Nuwamba domin ba abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden nasara. Sai dai masu sharhi a cibiyar Brennan sun ce matsalar tana da zurfi ta fi kuma karfin ikirarin mutum guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasa Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan kungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS bisa ga cewar rundunar sojin Faransa jiya Laraba. Sanarwar ta ce an kama Dadi Oud Chouaib da ake kira a buɗaɗɗen ranar 11 ga watan Yuni a inda ake fama da hare-hare kan iyaka tsakanin Niger da Mali da kuma Burkina Faso. A lokacin da aka kama shi yana ɗauke da bindiga mai sarrafa kanta da fitilar hangen nesa da dare da falmarar yaƙi da wayar salula da kuma rediyo, sai dai ya yi saranda ba tare da tashin hankali ba. An hango shi ne yayin wani aikin soji na haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasar Faransa da na jamhuriyar Niger. Dakarun jamhuriyar Niger sun faɗa wata sanarwa jiya Laraba cewa an kai sumamen haɗin gwiwar ne ranar 8 ga watan Yuni da ya kai ga musayar wuta da 'yan ta'addan da ke ɗauke da makamai, wanda kuma ya sanadiyar kashe sojan Niger ɗaya da kuma 'yan ta'adda 12. Daga ƙarshe, Afirka ta Kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar ƙaruwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa. Shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar ranar Talata da dare cewa yaɗuwar cutar da ake fuskanta tana barazana ga cibiyoyin kiwon lafiya a sassan ƙasar da dama. Afirka ta Kudu ta ƙara wa'adin hana zirga-zirga daga ƙarfe 10 na dare zuwa 4 na safe, yayin da aka takaita tarukan ayyukan ibada a cikin gine-gine zuwa 50, aka kuma takaita tarukan harkokin jin daɗin rayuwa cikin ɗaki zuwa mutum 50, a waje kuma mutum 100.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da jamhuriyar Niger, inda a yayin da aka fara rajistar mutanen da aikin shimfiɗa bututun man fetur zai tada daga matsugunansu a jihohin Difa da Magaran Maradi da Tawa da kuma Doso, kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanai ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ƙarfafa matakan da za su baiwa talakawa damar yin rajistar shiga sahun waɗanda suka cancanci a biya su diya tun wuri bai ƙure ba. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Muhammadu Curo Ma'aisani, wani kusa a kungiyar ta Rotab a hirarsu da wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma.
Duk irin wannan aikin da ake yin shi a koyana cikin kasashe daban-daban, ana sa ne na harko wani dan committee wanda duk wani jama'a wanda abin ya shafa da ƴan horar hula da shi gwamnatin azamna, kamin ma a je ga masu gonakin azamna a yi tsari tuko a ga ya za a tunkara wannan aiki, tunda ba ƙaramin aiki bane, babban aiki ne. Sai muka ga ita gwamnati kamar ta tai ta fara aikin ba tare da ta yi shawarwari da mutane ba wanda irin wannan aiki ya shafa. Sai ta hiddo wani kuduri na doka na shi minista na petrol, bisa kan cewa za a fara rubutu na duk mutane, duk wanda aikin ya shafa, duk wanda gonar shi ko gidan shi ko filin shi aikin ya shafa, ya zo a yi rajista shi. Tunda wannan rajista shi ne matakin farko na diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu. Sai mu ga cewa mutane ba su da labari, surtout ma cikin karkara mutane ba su san ma, wasu ba su san ma an fara ba. Kenan shi ne muka koka muka cewa mutane jama'a ba ta da labari. Alhali kudurin doka na 5 na doka mai lamba 37 cikin article kinta na 5 ta ce in za a fara wannan rubutu sai an yi sanarwa, bayan an yi sanarwa kuma sai ta jaddada cewa an za a sanarwa ana amfani ne da matakai na sadarwa wanda aka saba da su, wato kamar cewa les voies de communication habituelles. To sai muka ga cewa wannan abu ba a yi shi ba. Kenan shi yasa muka hudu wannan sanarwa ta mu, muka ja hankalin gwamnati muka rubuta cewa a nan ga an yi ba daidai ba. Bai yiwuwa a fara rubutu a fara rajista mutane ba su da ma labari. A cikin Niger commune gunduma 33 ne abin ya shafa. To akasarinsu kuma mutane ba su da labari, ba su ma san an fara ba.
Bayan sanarwa yanzu akwai wata amsa da ita gwamnatin ta bara?
Lalle jiya da mu da jami'anmu da su jami'an na gwamnati na minista na petrol mun yi wani zama inda muka tattauna tsakaninmu buskan yane za a samu a ciwo kan wannan matsala. Sun ɗaukar mu alƙawalla na cewa lalle za su amfani da hanyoyi na sadarwa saboda su ƙara gaya ma jama'a ga abin da ake ci. Ko mun kawo musu koken abubuwa kamar guda biyu. Na farko muka ce musu akwai ta komin wanda ake ce ma Alela. Cikin kudurin cikin arete da ministry of Hutu babu sunanta. Alhali kuma abin ya shaheta. An kadi ba kamar cikin jihar Tawama ita ce wadda abin ma zai yi yawan shawa. Kamar ita ce wadda komin wadda cikinta ne abin zai yi yawan shawata amma suka ce mu lalle su ma sun gane wannan sun yi kuskure kuma za su ɗauka matakai na su gyara wannan kuskura. Su suka ce mu sun ɗauka mu alƙawla na cewa kuma za su ƙara wallafa wannan ƙuduri na doka wanda ya ƙaddamar da fara wannan rajista na duk mutane duk jama'a wanda wannan abu ya shafa.
Bayan wannan zama menene mataki na gaba a wajen kuskure ta?
To mataki na gaba mun yi alƙawla da su ƴan gwamnati cewa za mu ƙara wani zama kuma amma mataki na gaba mu wajen Murotab shine mu ƙara bi sau da ƙafa mu gani tunda muna da mutane ko ina musamman a Difa a kominta Ungurti a Maradi a kominta Urafan a Zander a kominta Tasker a Doso a kominta Dan Katsari mun sa wasu committee wanda suke bi sau da ƙafa kenan mu bi ne muke sau da ƙafa mu gani abinda suka ce sun yi shi. Kuskuren da suka ce za su gyarawa sun gyara ko kuma ba su gyara ba in sun gyara walillahi alhamdu mu abinda muke so ne in kuma ba su gyara ba za mu sake hitowa kuma mu sake hodi da babban murya cewa akwai kuskure kuma ba a bi doka ba kuma za mu kwatanta musu hanyoyin da za su bi na su gyara.
To daga jamhuriyar Niger sai kuma tarayyar Najeriya inda jam'iyyar adawa a jihar Adamawa ta APC ta zargi gwamnatin jihar da nuna wasu ayyukan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta aiwatar a jihar da cewa nata ne. To sai dai a martanin da ta mayar kan wannan batun gwamnatin jihar Adamawa ta yi watsi da wannan zargin kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa.
Rikicin ya barke ne sakamakon taron manema labarai da jam'iyyar APC ta gudanar a jihar Adamawa wadda lamarin ya je go cece kuce a yadda jam'iyyar APC take zargin cewar gwamnatin jihar Adamawa tana takama da kuma barazana da wasu ayyukokin da suka yi domin ciwo wasu bukatunsu. Su kuwa jam'iyyar APC suka ce hakan ba za ta sababa bindiga a ruwa. Alhaji Ibrahim Bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa shi ne wadda ya tabbatar da wannan magana a lokacin da muke zantawa da shi.
Wanda zai albarci wannan ya tabbatar cewa ga signboard ya ce ƙarya ne? Wanda suka yi wannan ayyuka su ne suka rubuta wannan aiki Federal Ministry of kaza kuma na tabbatar maka wasu ayyukan da ake a ce an je an buɗe na tabbatar mun san wanda ya kawo. Ko ayyuka da yawa dama ana zuwa a leƙa a ce su ne suke yi daga baya in manna signboard ba su daina zuwa. Mun ka tabbatar cewa Notice Development Commission su ne suka tabbatar ga signboard nasu kuma mun tabbatar wanda aka ba su kungila za su yi kuma sun soma suna yi shi gadajin guda uku ɗaya a Kuzum ɗaya a Dilisim ɗaya a tsakanin wurin gani. To ka gani magana wani yayi claimin ai babu shi in ya kare kuma za a ƙara masa input katuwa kamar yadda aka yi na shauran amma duk wani yana so ya samu popularity a wannan wuri a sai ku bar shi lokacin da ake wani gini asibiti na Gire da yawa mun ce an kama na kaza an kama na kaza sai an kare mun gani cewa ya dace signboard nasu Federal Ministry of Health.
Duba da cewa Alhaji Ibrahim Bilal ya zargi gwamnati da yin wannan babakere akan ayyukan da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar a jihar Adamawa. Hakan ta sanya muryar Amurka ta yi ƙoƙarin tattaunawa da mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa Mr. Solomon Kumangar wadda ya ce wannan batu ma ba gaskiya ba ne. Akasari ma dai wannan zargin da shugaban jam'iyyar APC ke yi a jihar Adamawa wannan lamarin ƙanzo kurege ne.
Ba gaskiya ciki mu a gwamnatance ba wani ayyukan gwamnatin tarayya ta gudanar wanda muka ce namu kamar asibitin Hong wanda aka yi daga gwamnatin tarayya ba inda muka taba magana. Abinda muka sani shine akwai wasu ayyuka da muka gudanar wato primary healthcare clinic da haɗin gwiwa ne bankin duniya wato World Bank counterpart funding stroke intervention shine wanda wataƙila suna kesta cewa mu muna ce namu ne. Kowa yana da masana ya cewa wannan gada Kuzum not its development commission ne suka yi tare da haɗin kan gwamnatin jihar Adamawa. Cibiyan na Raya Arewa maso Gabas. Gwamnatin Adamawa na bada kuɗi na kawo nata kaso zuwa wannan cibiyan. Amma mun ce akwai hannunmu a ciki ai ba kuskure. Amma gaskiya magana shine ba mu taba faɗa cewa ai gwamnatin Adamawa ne ke gina gadan uzun wanda aka rusa.
Alhaji Hamza Madagali dake zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP na jihar Adamawa shi kuwa cewa yayi wannan batu da jam'iyyar APC take yi ba shi ya kamata ta yi ba sakamakon akwai wasu ayyuka da fadar gwamnatin tarayya ta bayar a jihar Adamawa wadda har yanzu shiru kake ji kamar yadda ya zayyana su kamar haka.
Amma ai ga ayyuka na tarayya wanda a zaune wanda jama'ar jihar Adamawa duk suna ganin su yau yafi shekara huru da aka bada su hanyar numan zuwa Gombe, hanyar numan zuwa Jalingo, hanyar run about Maidoki zuwa Mubi, dukansu kowani ɗan Adamawa sun ji an bada wayannan hanyoyi me aka yi kansu.
To sai mu ce Allah Ubangiji kawo ƙarshen wannan matsalar sakamakon kartar ƙasa da ake yi tsakanin jam'iyyar mai mulki da kuma jam'iyyar Adawa. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda shugaban kwamitin da shugaban kasar ya kafa domin hana yaduwar cutar COVID-19 a Najeriya. Boss Mustapha ya bayyana cewa kwamitinsa ya kashe naira biliyan 23.8 domin yaki da cutar a cikin shekara daya da wata uku. Boss Mustapha ya yi wannan bayanin ne a lokacin da ya gurfana da ma sauran mambobin kwamitin a gaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa a karkashin jagorancin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf. Jim kaɗan bayan kammala zaman, wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta tattauna da Sanata Elisha Abbo domin jin yadda zaman nasu ya kaya. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
An mintuna a shekaran da ya wuce duniya duka gabaki daya ta shiga cikin wata damuwa. Wato ciwon corona da kira COVID-19 ya shigo ya maimaye duniya. Najeriya ma ta shiga cikin wannan babban damuwan. Shugaban kasa ya hada kwamiti yadda za a yi coordinating response na gwamnati a yadda za a yi a yaki wannan ciwon corona. Kudade a biliyon aka cicire an kashe akan fada da wannan ciwon a yaki wannan ciwon a Najeriya. National Assembly ta musamman dai majalisar da ta bai ta kasa wato Senate talakawan Najeriya sun yi tarfto mana wasiku daban-daban suna tambaya a hannun senatoci menene aka yi da wannan kudaden kuma kudade nawa ne federal government wato gwamnatin tarayya ta kashe akan yaki da wannan ciwon corona. Muka rubuta ma sakataren gwamnati ta tarayya wato SGF da kuma minista na humanitarian affairs da kuma minista na information wato ministan watsan labaru da kuma minista na kula da lafiyan kasa wato minister of health muta yi appearing wato ta zo a gaban majalisar da ta bai wato senate. Mun zauna sun zo da takardu sun nuna iridin kudaden da suka karba daga cikin asusun gwamnati kuma suka fada mana me suka yi da wannan kudin. Kudin da ya fito a yau din biliyon 22 wadda gwamnatin tarayya ta ce ta yi aiki da shi. Da muka zo muka bincika sai muka gani biliyon 23 ba a biliyon 22 ba amma dai suka ce kuskure ne suka yi a addition din. Banda haka nan kuma mun tambaya me aka yi da wannan kudin. Aka zo aka yi kasafi Ministry of Environment, Ministry of Health, Ministry of Kazakaza ga abin da suka yi da shi. Senate za ta sake kira wayannan ministrin din ta sake zuwa gaban mu ta faɗa mana menene suka yi da wayannan kudaden kuma ina ne evidence na kashe-kashe wannan kudaden. Na biyu kuma gwamnatin tarayya ta kasa tace ta cire biliyon 10 ta ba ma Lagos State domin yaki da ciwon corona kuma ta ba ma Kano State biliyon 5 sa'annan kuma ta ba ma kowane state a Najeriya har da Abuja biliyon 1 don a taimaka ma gwamnoni a yaki da ciwon corona. Kudi ne ta federal government za mu zauna a matsayinmu na sanatoci za mu tambayi state government su faɗa mana me suka yi da kuɗaɗen nan. Wannan ba subvention nasu ba ne, ba federal allocation ne wanda ka tura musu sai abinda sun gan dama da shi ba. Intervention ne na federal government, of which yana karkashin jurisdiction na National Assembly. Su faɗa mana me suka yi da wannan kuɗaɗen. Yau dai haka aka tsaya, satin da za mu shiga za mu fara bincike ministry by ministry mu gan me suka yi da kuɗaɗen. Kuma aka ce aka saya koko aka yi gini, za mu je wurin da aka yi gini din mu duba ginin din. Ya aka ce an yi furnishing, wancan gini da aka yi za mu je mu duba menene aka saya. Dalili wannan ba wai muna farautar wani ko muna neman tsokana ba, a'a muna aikin mu ne, muna talakawa Najeriya ta zabe mu domin mu zo mu yi ta.
To kafin mu ci gaba sai a dakace mu da wannan
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa daga
yanda ake ba wa kowa aiki, mu masu na kasa ba a san a ba mu
shirin yan kasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin yan kasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya, yanda za ta yi ita ce
tabbatar da shugabanci nagari tsakanin al'umma shine burin shirin yan kasa da hukuma.
Wallahi wanda dai aikin tsan da ya gama da shi da dustbin dai
shirin yan kasa da hukuma a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe 8 na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za
karashi afade. Muna gabatar muku da wannan shiri ne na musamman daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin shi na nakasa.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Suleiman Muni Barma. Kasashen duniya sun yi shagulgullan karrama ranar zabaya ta duniya a ranar 13 ga watan Yuni. Ranar wacce ta samo asali daga wani taron majalisar ɗinkin duniya na ranar 18 ga watan Disambar 2014. Lokaci ne na ƙara tunatar da gwamnatoci da al'ummomin duniya buƙatar baiwa zabaya cikakkiyar damar gudanar da harkoki daidai da kowane mahaluki. Wannan wani yunkuri ne na kawar da wariya da ƙyama da cin zarafi da ma irin yarban da ake yi wa waɗannan bayan Allah. Likitoci sun bayyana cewa ƙarancin wasu sinadaran da fatar jikin ɗan adam da gashi da idanu ke buƙata ne ke mayar da mutum zabaya, saɓanin yadda wasu ke canfa abin ana yi musu kallon da bai dace ba. A bana an ta halakar da hidimomin ranar ta 13 ga watan Yuni akan matakan sassautawa alhalin da cutar corona ta haddasa wa rayuwar zabaya musamman a ƙasashe masu tasowa. Bari mu ji yunkurin da aka sa gaba a yankin arewa maso yammacin Najeriya game da matsalolin zabaya. Ga rahoton Muhammad Nasir daga birnin Kebbi.
Duk da yake babu bayanannun al'umma na adadin mutanen da ake kira zabaya da suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya, amma illar da cutar ta yi ga kasashen duniya su ma ta haifar musu da matsala. Abba Galadima shine shugaban kungiyar zabaya ta Najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma wanda ya kunshi jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
Da mutanenmu gaskiya mutane na masu buƙatar taimako, to kuma gaskiya ƙarancin taimako ya samu kware a kan sanadiyar COVID-19. Saboda gadori sadda babu COVID-19 gurgudu muka rubuta mu gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa, amma yanzu abin ya yi ƙaranci kware da gaske.
A wasu daga jihohin arewacin Najeriya yanda ake da matsanancin zafin rana, baya ga wannan matsalar ta ƙarancin taimako da suke fuskanta, ba su da ƙarfin jiki da kan iya jurewa yanayin ko kuma gudanar da aikin ƙarfi don samun dogaro da kai.
Tunda yanzu gashi nan akwai wani wanda ake ce Manuri Tsaki ya samu ciwon kansa wanda ta kusan cinye mishi kai. Wallahi yana buƙatar tallafin nan, kuma nayi ta roƙon cewa Allah ya taimaka mishi hayyan su. Kuma shi kasa hakan ya kasance hayyan mutu, yanzu muna da mutum uku ɗin sun ga mutu cikin shekara uku sanadiyar ciwon kansa. Akwai Aisha Hassan, akwai Basiru Abubakar, akwai Aliyu Garba, aka sanadiyar kansa wallahi ka mutu kiwon daji kuma gaskiya ba za mu ce komai ba game da mai girma sarkin musulmi wallahi don yana taimakawa
sai dai a jihar Kebbi matar gwamna Dr. Zainab Abubakar Bagudu wadda ta cire tuta wajen yaki da cutar ciwon daji ko kuma kansa ta yanke shawarar tallafa musu da tallafin COVID-19 domin rage radadin halin da suka samu kansu a ciki
is to include our special people as part of the beneficiary of the COVID-19 relief funds which have been distributed
to me ba gwamnatin shawara kan bunƙasa lamuran jama'a kenan Maimuna Suleiman Jiga wadda ta maganta a madadin matar gwamnan ta ce an saka za bayani su amfana da tallafin COVID-19 wanda aka rarraba wa sauran jama'a domin su ma su amfana su rage matsalolin da suka fuskanta
to take home and use for your special needs.
Ga irin waɗannan mutanen tallafi baya da kaɗan duba da irin wahalhalun da suke fuskanta. Akan hakan ne ma ta ƙara da yin kira ga jama'a akan
show care, provide support and also treat
a nuna kulawa da bayar da taimako ga zabaya kuma a ɗauke su tamkar sauran jama'a ba tare da nuna musu bambanci ko kyama ba kulawa da wannan nau'i na jama'a kan iya ceto rayukan adadinsu da aka kiyasta ya haura miliyan 2 a Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so A madadin wakilin muryar Amurka a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Muhammad Nasir, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima.
To a gaida Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghana Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanunta akwai wannan labarin kasar Ghana za ta karfafa kurdanta da majalisar dinkin duniya da sauran kungiyoyi na nahiyar jaridar ta ce kasar Ghana ta yi alkawari za ta yi amfani da wa'adinta a majalisar tsaron majalisar dinkin duniya UNSC domin tabbatar da karfafuwan kurda tsakanin majalisar dinkin duniya da sauran kungiyoyi na nahiyar kasar a makon jiya aka zabe ta a aikin wa'adin shekaru 2 a majalisar somi daga shekara ta 2022 bayan ta samu kuri'u 185 a cikin kuri'u 190 da mambobi sun kakada a ainihin majalisar wannan ne karar na biyu da kasar aka zabe ta zuwa majalisar a farkon lokaci zamanin mulkin shugaba John Aje Kunkufo a shekara ta 2005 Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin tarwaito. Yan sanda a birnin Kumasi na farautan wasu mutum 6 da sun kashe matar mai gadin shugaban JNPC. Jaridar ta ce yan sanda a Kumasi na farautar wasu mutane guda 6 waɗanda ake zargin sun harbe suka kashe wata mai suna Benedict Pukwa Sapon a airport runabout da sanyin safiyar ranar Lahadi 13 ga watan ne shekara ta 2021 wannan hadari dai ya abku ne da misalin karfi 1 na dare a yayin da waɗannan mutane da ke dauke da bindigogi cikin wata mota samfarin Toyota Camry sun kafarwa wannan mata da ke a cikin wata mota fara samfarin Range Rover da ke da lamba plate 1-21 ana zargin cewa sun harbe ta ne ta tagar hannun dama na motar a kewayen abuwabu wannan wadda ta rasa ransa dai matar Nana Osei Ajiman Prampeni wadda mai gadi ne na shugaba na Ghana National Petroleum Commission Dr. Kiki Sapon shin laifi ne ka zama dan sanda wannan shine babban labari a jaridar The Chronicle Jaridar ta ce a makon jiya wasu ƴan bindigar dadi kusa da babban headquarters ɗin sanda na Accra wanda da ake zaton akwai na ƙasa a cikin farmaki da sun kakai sun ka tada hankalin jama'a wannan yanki akalla an rasa mutum 2 da ɗan sanda da wata mace wadanda ƴan waɗannan ƴan bindiga dadi suka halde su yayin da sun ka farma wata motar daukan kuɗi a dadin Kotimba Market kusa da Agbuloshi nan birnin Accra matukin motan ya samu mummunar rauni kuma an ce yana cikin mummunan hali a halin yanzu a asibiti. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
An gaishe ka Ridwan. Da kuma haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.